Bayan wannan gabatarwa, insha Allah za mu je kuma ga gaba ta harko ta ita ga muhadara, ita ce bayani saman kan manufa mi ake nihi da shi wannan tawakkali ko kuma dogaro da Allah tabaraka wa ta'ala. Gaba ta biyu ita ce bayani saman kan matsayin tawakkali da Allah ta'ala a cikin addinin musulunci. Menene matsayin haka a cikin addinin musulunci? Gaba ta uku, menene alqur'ani yace? Ayoyin qur'ani me suka ce dangance da yin tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala? Hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama suma menene suka faɗa dangance da tawakkali ma Allah tabaraka wa ta'ala? Gaba ta biyar ita za ta kawo mana bayani saman kan yaya ne wannan tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata ya kasance, yaya ya kamata a yi shi. Abu na ƙarshe, gaba ta shidda afwan, ita ce menene riba, riba yin tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala? Ƙarshe bayani shine da zai zo shine wani ɗan kissa, wata ƴar kissa da na ɗauko guda biyu dangance da tawakkali a rayuwar musulmi, wadda kissan nan za ta ba mu darasussuka insha Allah. Kuma kissa ce wadda ta samo tushe tun zamanin annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine insha Allah ta'ala abinda za mu tattauna, abinda za mu yi magana a saman kanshi. Kenan, ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je kai tsaye dangance da ita wagga muhadara. Kamar yadda na ce a ɓangaren abin da ya shahi gabatarwa, kenan sai mu ce bayan gabatar da godiya da kuma yabo ma Allah tabaraka wa ta'ala da kuma salati ya tabbata ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, bayan haka da kuma sahabban shi da kuma halayen shi, sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Malai ya ce musanda shi dai tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin ibada wadda take ibada ce ta zuciya. Mun san da cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya umarce mu mu bauta masa, to wannan bauta kala-kala ce. Ibadar Allah tabaraka wa ta'ala tana da yawa, kala-kala ce. To ashe tawakkali ibada ce ta zuciya. Haka kuma tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala mu san da cewa wani babban gimshiki ne daga cikin gimshikan imani a wajen musulmi, domin wani ɓangare ne na imani. Sai da dogaro ga Allah ta'ala imanin mutum yake cika, tabbas. Kenan ibadar tawakkali ga Allah ba wai a baki ba take, ba hudi ba kawai ake a ce na dogara ga Allah kawai shikenan, a'a. A gaskiyar lamari tawakkali ga Allah ta'ala abu ne wanda yake shinhuduwa a cikin zuciya. Shinhuduwa a zuciya ne ake shinhuda shi, ba a baki ba ne ake hudin shi. Tawakkali ga Allah na daga cikin irin riba da kuma unhwaninta ga bawa musulmi, tana haifar da nutsuwa a cikin zuciya, tana haifar da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin zuciyar bawa, kuma tana sawa mutum ya samu ƙarin ƙarfi da kuma juriya dangance da duk wani irin abu da zai tunkare shi na rayuwa, musamman abubuwan da suke ba su da daɗi a rayuwa. To lokacin da wani abu ya tunkari bawa na musiba ko kuma abu na rashin daɗi, to tawakkali ga Allah yana ƙara ƙarfin zuciyar shi. Sai ka ga mutumin ya daure kuma ya dake kamar ba a yi komi ba, ba dan komi ba, ya san cewa mahaliccin shi ne ya so haka, ba wani laifi ba yayi ko wani abu, Allah dai ne ya so haka, ashe yana ƙara ƙarfi a wannan lokaci. Tawakkali mu san da cewa kamar yadda nace wani yanki ne na imani, haka kuma wani gimshiki ne na musamman dangance da tauhidi ko kuma kadaita Allah tabaraka wa ta'ala. Sai mun samu tawakkali hatta da tauhidinmu zai kasance ginanne ne kuma mai karfi ne a cikin zuciyarmu. To, akan haka, bayan wannan dan takaitaccen bayani, kenan muhadararmu a takaice tana so ta bada amsa ga waɗanga tambayoyin da zan yi kamar haka. Na farko, mi at-tawakkali, mi ake kira da sunan tawakkali a ƙarƙashin addinin musulunci? Na biyu, menene matsayin tawakkali a cikin shari'ar musulunci? Na uku, yaya muke iya yin tawakkali a cikin rayuwarmu, yaya ake yin shi? Waɗannan su ne tambayoyin insha Allah ta'ala da duk wanda ya saurari wannan muhadara zai samu amsarsa a cikinta. Na farko, mu je kai tsaye dangance da ma'anar tawakkali. A harshen Larabci, in an ce tawakkali a cikin kalma ɗaya yana nihin kawai dogaro, shi ne tawakkali da Larabci. Ashe a harshen Larabci ba wani abu ba yake nihi sai dai dogaro. Kuma sunan da ake iya samu daga tawakkali da Larabci shi ne alwakalatu, ma'ana madogara, shi ne sunan da ake iya samu daga gare shi. Bayan haka, bayan ma'anar tawakkali a cikin harshen Larabci, to menene ma'anar shi a cikin shari'armu ta musulunci? Menene malumanmu na musulunci suka faɗa dangance da tawakkali? Gashi nan zan faɗi kamar haka. Huwa sidiqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi jalbil manasik wa manafi'i wa daf'il madar ma'al akhdh bil asbabil mashru'a. Tawakkali ba wani abu bane sai dai gaskiyar dogaro na gaskiya da zuciyarka za ta yi ga Allah tabaraka wa ta'ala. Zuciyarka ce za ta dogara da gaske ma Allah tabaraka wa ta'ala, a saman kan mi, a saman duk wani abu da yake kana neman shi domin umhanin rayuwarka, to sai zuciyarka ta dogara da Allah. Kan neman wani abu da yake da umhani a rayuwa ko kuma neman tsari da kariya ga duk wani abu da yake zai iya cuta ma rayuwarka, ashe ɓangaren biyu duka a nan ne ake maganar tawakkali a zuciya, ko neman umhani a rayuwa ko kuma neman tsari ga wani abu da kake tsoron wataƙila zai iya cutar rayuwarka. Amma ba haka ba kawai mutum zai ce ina neman tsari kuma ba tare da ya ɗauki mataki ba, shi ne mala ya ce sai fa an ɗauki wata hanya ta mataki domin tsaron kai. Menene ma'anar haka? Misali, abubuwa na neman umhanin rayuwa sai ka tashi ka yi aiki, tunda tawakkali shi kaɗai bai sa ka samu arziki ko kuma ka samu dukiya. Ashe ko da zuciyar ta yi imani ta yarda da Allah, to sai an yi aiki tukun a samu. Wannan shi ne sharaɗin. Ɓangaren abin da ya shahi neman kariya ma abin da zai cuci rayuwarka. Misali, sai ka tsare kanka, ba don an ce ba don ka dogara da Allah kaɗai ba, sai aka ce misali a waga hanyar da muke bi, ai akwai mutane suna nan da bindiga suna tsaye kuma suna amsa kuɗin mutane, sai ka ce to ai na dogara da Allah, sai ka huta ka tai. A'a, ka gani a nan tilas a samu matsala. Ashe dogaro ga Allah lalle a zuciya yake, amma kuma kai ma a aikace sai ka ɗauki mataki. In neman alkhairi ne sai ka yi aiki da ƙarfinka, in neman kariya ne to sai ka yi dubarar neman kariya tukun sai ka dogara ga Allah. Wannan shi ne hakikanin gaskiyar dogaro ga Allah. Ashe ba gaskiya ba ne yadda mutane suke faɗa cewa misali wane yana aiki sai a ce yo kamar dai bai dogara da Allah ba. A'a, ba haka nan ba ne. Dogaro ga Allah shi ne yake neman mu yi abu biyu, mu dogara da zuciya kuma mu tashi mu nema mu yi aiki. Wannan shi ne a gaskiyar lamari. To, yanzu bayan mun saurari ma'anar tawakkali ga Allah, wanda nace shi ne zuciyarka ta yi dogaro na gaskiya akan Allah ta'ala ga duk wani neman abu da kake na neman abu na amfani rayuwarka ko kuma neman tsari ga wani abu da zai iya cutarka. Abu na biyu da za mu faɗi shi ne menene matsayin tawakkali a cikin shari'anmu ko kuma addininmu na musulunci. Mu san da shi dai tawakkali da farko yana daga cikin manyan ibadu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tilasta mu mu yi ta, ibada ce shi ma. Amma kamar yadda na ce da farko, ibada wata zuciya. Akan haka tawakkali sharadi ne na farko, sharadi ne na farko akan mi, akan imani. Mutum imanin shi bai cika halau sai ya samu wannan tawakkali. Ashe tun daga nan mun hango mi matsayin tawakkali a cikin addinin musulunci. Amma kuma ga yadda malumai suka bado bayanai dangance da wanga maganar da nayi. Da farko kamar yadda na ce, shi dai tawakkali ibada ce ta zuciya. Ashe imanin mutum ba zai cika ba sai ya yi dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala, domin Allah shi ne ya yi umarni akan haka kuma ya sanya dogaro da shi sai an hada da tawakkali. Dogaron ba zai tabbata ba sai an yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na biyu, matsayin tawakkali halau a addininmu na musulunci shi ne hanya ta farko ga son Allah tabaraka wa ta'ala, ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya so mu muma mu da kanmu. Domin neman soyayyar Allah, to sai mun tabbatar da dogaranmu ga gare shi, shi Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne mala ya ce, al-mutawakkiluna hum ahbabullahi, su waɗanda suka yi dogaro da Allah tabbas su ne masoyan shi, su ne masoyan wa, masoyan Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na uku na daga matsayin tawakkali a cikin addininmu na musulunci, mu san da cewa hanya ce wadda in mun bi ta zan mu tabbatar da kanmu kuma mu tabbatar da nutsuwa a cikin rayuwarmu. Don me mala ya ce man ya tawakkal ala Allah yakfihi, domin duk wanda ya dogara da Allah kuma ya tabbata akan dogaran shi to wallahi ya ishe shi, zaka gaba ya neman wani abu kuma daban, Allah nan kawai ya ishe shi shikenan. Saman kan kowane lamari na duniya idan ya tunkare shi, ko ma mi zai same shi, ba za ka gan shi ba yana kuka ga bayin Allah, ko kuma yana zuwa yana fallasa sirrin shi, ko ko yana neman wani abu ga wani mutum wanda yake shi ma mutumin Allah ne yake bashi, ba shi yake ba kanshi ba. Domin lokacin da zai samu arzikin da har ya sa ka je kake tambayar shi, ai Allah bai shawara da shi ba, yace arziki zai bashi, kuma ba dubara ya ma Allah ba, Allah ya bashi, shi ma daga Allah ne, kai ma kuma in ka dogara gare shi to Allah shi zai kawo mahuta a dukkanin lamuranka na duniya gaba daya. Wannan shi ne kaɗan daga cikin matsayin tawakkali a cikin rayuwa musulmi wanda yake mai imani. Abu na gaba, Al-Qur'ani mai girma tabbas ya yi bayani wuri da dama daban-daban. Ayoyin Qur'ani sun mumu bayani saman kan wannan al'amari na tawakkali. Akan haka ne shi ne mala ya ce, at-tawakkulu ala Allahi haqiqatun qur'aniyya wa nabawiyya thabita, musan da tawakkali ga Allah wannan haqiqa ce wanda Qur'ani ya tabbatar da ita da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da ita. Allah ya umarci annabawan shi da farko, kuma ya umarci musulmi wanda suka yi imani da shi gaba daya, kuma ya sanya tawakkali sifa ce daga cikin sifofin waɗanda suke masu imani da Allah tabaraka wa ta'ala. Tawakkali ga Allah sifa ce daga cikin sifofin waɗanda suka yi imani ga Allah tabaraka wa ta'ala. Abu na gaba kenan, za mu je kai tsaye dangance da ayoyi waɗanda suka yi bayani a cikin Qur'ani mai girma saman tawakkali. Abu na farko wanda Qur'ani ya yi magana a kan shi, umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ga dukkanin musulmi a duniya mummunai cewa su dogara da Allah. Umarni Allah ya yi a cikin wannan aya da zan zana. Suratu Ali Imran aya ta 159, 160 ba ɗaya kenan. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa ma annabin shi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala allahi inna allaha yuhibbul mutawakkilina. Allah tabaraka wa ta'ala yake umarta annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa da horko ya nemi ya tashi ya nemi shawara sahabban shi akan abubuwa waɗanda suke ana buƙatar shawara a cikin su. Kuma annabi Muhammadu ya kasance annabi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala daman kahin ya sabko mishi annabta, Allah ya daidaitar da lamarin shi cewa shi annabi ne, kuma zai bada misali ga dukkanin zai zama misali ne a gare mu. Ashe ko rayuwar shi da sahabban shi daman shi abun buga misali ne a kullum, ba kallon sahabbai ba, hatta da kafiran Makka kansu suna nuna annabi suna buga misali da shi saman kan halayen shi na kwarai. Shine Allah ya ce ba dan wannan halin naka na kwarai ba da kuma tafsasawa da kake yi ma sahabbanka, ai da yanzu babu labari da duk sun wase, inda ka zamanto kai mai bushashiyar zuciya ne mai matsi da ba su tsayawa. Kenan dalilin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nemi shawarar su in wani abubuwa sun tashi, dinga neman shawarar su, ci gaba da neman shawarar su, kuma dinga roƙa musu gafarar Allah tabaraka wa ta'ala. Haka kuma bayan kun yi wannan da su, to in zaka yi aiki da shawarwarinsu dogara ga Allah kawai kai aiki. Wannan shine abin da ayan nan take sanar da mu. Ashe kwatin da haka ne, in muka diba sai muga cewa dogaro da Allah din kamar yadda na faɗa da farko ba shi yazo da farko ba, sai da mi, sai da annabi ya tashi ya nemi shawara, sai da aka tattauna, sai da aka nemo hanyoyi tukwa. Allah sai ya ce mishi to yanzu in zaka yi aiki dogara da Allah kawai bismillah yi aiki. Ka gani kenan, anan bibi bangaren biyu duka sun mutu, bangaren zuciya dogaro da Allah da yake zuciya, bangaren neman aikin neman shawarwari da kuma aiki da kwakwalwarka ko kuma aiki da jikinka ka tashi kai tukwa in yaso kai wannan. Kenan a hakan ayar ga ta hudo mana karara waɗannan bangarori guda biyu. A ƙarshe kuma ayar nan in muka diba ta da kyau sai mu gane mi tana mumu bayani saman kan inna allaha yuhibbul mutawakkilin, Allah yana son masu dogaro da shi. Ashe anan soyayya ta Allah ta bayyana a cikin waga aya cewa duk masu dogaro to fa ribarsu garabasa da za su samu a ƙarshen lamarin su soyayyar Allah. Ai ko wanda Allah ya so shi shikenan ya dace, ba a ma magana insha Allah. To aya ta biyu akan dogaro da Allah ita ke ba mu bayani karar saman kan wannan ribar da mai dogaro da Allah zai ci. Ai na farko mun ce umarni ne Allah ya yi ko cewa mu dinga dogaro. To waga kuma aya da zan kawo suratul talaq aya ta biyu da ta uku, Allah sai yake ba mu labarin riba da kuma garabasa da take cikin tawakkali. Akan shi ne aya Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbu inna allaha balighu amra qad ja'ala likulli shay'in qadra. Allah ya ce wa man yattaqillaha, dukka mai tsoron Allah, yaj'al lahu makhraja, wallahi bai taɓewa Allah sai ya sama mishi mahuta a cikin dukkanin lamarin duniya. In dai kana tsoron Allah, tsoron shi na gaske, to kai ku Allah yana tare da kai duk cikin lamari sai Allah ya sama maka mahuta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib arziki arzuta ka kuma Allah zai mai tsoron Allah sai Allah ya arzuta shi amma ta hanyar da ma bai yi zato ba arzikin Allah hanyoyi da yawa ne kala kala akwai hanya da kai kake zato yaushe kaza zai zo to sai kaga ba wannan din bace kuma sai wanda ba zato ba tamani sai kaga ya biyo ta Allahu akbar kenan wa man yatawakkal ala Allah Allah a karshe sai ya ce mi wanda kuma ya dogara da Allah yaji tsoron Allah kuma ya kara da dogaro da Allah to mu saurara mu yi fa huwa hasbu Allah shine shi ke shiga komai dukkanin lamarin shi Allah ke shiga inna Allah balighu amra duk wani lamarin shi Allah ne zai shiga kuma haka Allah ke tahiyar da lamarin qad ja'ala li kulli shay'in qadra musanna cewa dukkanin lamuran da suke faruwa a doran duniya to fa Allah tabaraka wa ta'ala ya san da su kuma Allah ya kaddara su haka suke faruwa a cikin doran duniya ashe anan ya ku ƴan uwa in muka diba sai mu ga cewa wannan aya tabbas ta hudo mi na harko riba ko kuma garaba sa gami ga mai tsoron Allah da kuma wanda ya dogara akan Allah tabaraka wa ta'ala domin cha ta fa huwa hasbuhu Allah shine makariyar mutum Allah da kanshi shine makariyar mutum ma'anar shi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya isar mushi cikin kowane lamarin duniya Allah shine madogarar shi kuma Allah zai isar mushi akan komai wa hadha wa'dun min Allah wannan kuma alƙawali ne na Allah tunda har yazo cikin Qur'ani aya ta bayyana mana haka alƙawali ne da Allah ya dauka Allah ko baya canza alƙawalin shi tun farkon duniya har zuwa yau sun abinda Allah ya faɗa ba canzawa ba yake in ko ya faɗi a yanzu ma yana aiki a yanzu ma duk wanda ya samu wannan alƙawali ne daga Allah tabaraka wa ta'ala abu na uku tawakkali da Allah tabaraka wa ta'ala waga aya ta uku tana mana bayani saman kan cewa sharadi ne na imani sharadin imani dogaro ga Allah cikin suratu Yunus aya ta 84 Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina annabi Musa yake fada ga mutanen shi cewa ya ku mutane na idan dai da gaske kuke kun yi imani da Allah to fa ku dogara da shi ku dogara da Allah in dai har da gaske ku musulmi ne to ku dogara da Allah ashe anan kowa ya san annabi Musa irin gwagwarmaya da yayi da shi da zamanin Fir'auna dan neman mi dan neman fadar sakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da shi kuma sai annabi Musa ya samu kanshi a wani matsayi wanda yake mai wahala kwarai da gaske domin tsananin kafircin Fir'auna ya ginu a cikin zukatan mutane sun yarda da shi kuma shi ko yana iya cutar da duk wanda ka san bai imani da shi ba amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tsare annabi Musa alaihi salam to akan haka shi ma annabi Musa sai yake kira ga mutanen shi waɗanda suka yi imani da shi cewa in haka ne kun yarda da Allah ku musulmi ne to ku dogara da shi saman komai ba wanda ya isa ya cutar da ku domin Fir'auna bai isa ya muku wani abu ba inda kuka dogara da Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya in muka diba sai mu ga ni cewa ai ku kun ce ku musulmi ne ko to ku dogara da Allah sai imanin ku ya tabbata ashe a nan wurin annabi Musa umarni yake bada ga su waɗannan mutane cewa in dai da gaske kun shiga musulunci kuma kun yi imani to ba abin da ya rage muku shine kawai dogaro da Allah saman ku wannan shine cikar mi cikan musuluncin naku cika imanin naku ina fata an gane to akan haka ayoyi kaɗan kenan duba ya zuwa ɗan lokacin namu tunda ba mu so mu buɗe abin kwarai ba akwai ayoyi waɗanda kun bayan waɗanda ma wanda suke magana amma sai mu leƙa kuma yanzu cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ga can ma menene yake da kwai dangance da al'amarin tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kara mana haske ko kuma in ce ya mana bayani karara a saman kan tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sai ya sanya wannan tawakkali mala yace wa jama'a bainahu wa bainal amali wal asbab. Annabi shi ma sai ya sanya tawakkalin yana tahiya ne tare da mi, tare da neman tare da tashi da bawa zai yi ya neman ma kanshi abu da harko tukwa. Wannan shine akhaz bil asbab, cewa dogaro din yana tahiya ne da iya irin kokarin ka kuma da zaka yi kai ma na neman ma kanka abu tukwanan sai ka dogara da Allah daga baya. Ai da mu haka muka faɗa, to za mu ga hadisan su ma haka suka faɗa duka. Da farko hadisi na farko da za mu yi bayani a kan shi yana magana ne saman kan menene haƙiƙanin tawakkali, menene gaskiyar tawakkali, kuma yaya ake bawa ya tashi ya nema da farko tukwa. Wannan shi ne Anas dan Malik, hadisi na Anas wanda ya zo cikin litahi na Tirmizi wanda kuma Albani ya ingantar da shi. Wannan hadisi Anas dan Malik yana cewa kala sai ya ce ja'a rajulun, wata rana wani mutum sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum haka sai ya zo faƙala sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallahi, ya kai ma'aikin Allah, a aqiluha wa atawakkal aw utliquha wa atawakkal, cewa ni ina da wata godiya wadda macen doki ko ina da ita wai in na tashi kamar in zan sake ta, in sake ta kawai ta yi ta yawo in dogara da Allah, ko ko in daure ta in dogara da Allah, wanne ne zan yi a ciki, yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam. Kala sai ma'aikin Allah ya ce aqiluha wa tawakkal, daure ta ka dogara ga Allah. Ashe anan me ya huto? Anan ya huto kararar cewa kahin in dogara din ne mi na yi tuko, madallah kenan ba zan sake dabba ta yi ta yawo kawai in ce na dogara da Allah shikenan. Kamar yadda waɗansu suke mummunar fahimta, misali a yanzu lokacin da sata abun hawa ta yi yawa a wanga lokacin, sai ka ajiye abun hawanka ka ce to tun da dai ba jima ba zan yi, bari in bar shi nan kawai Allah ya kiyaye, kawai na dogara da Allah in shiga mutu, a akwai matsala. Domin me? Shi fa dogaro da Allah yana aiki da matakin da ka ɗauka da farko tuko, ɗauki mataki tukon ka dogara da Allah. Kamar mutum ne misali zai shigo wannan masallaci sai ya ce to ai an koya mini dogaro da Allah, sai ya hudda kuɗin da suke a jihun shi sai ya ajiye ƙarƙashin wani dutse a can, ya ɗora musu dutse ya ce na dogara da Allah bari in shiga mutu. Yanzu a haka dogaro ya yi, kaga haka kai ma baka ɗauki matakin da ake magana kan shi ba tukon, dole ka ɗauki mataki na tsare waɗannan kuɗi naka ya kasance suna wurin ɓoyesu maɓoyiya, in ya so sai ka dogara da Allah, a lokacin nan Allah kuma shi zai ɗauki, kamar yadda muka gani cikin wannan aya da ta gabata, Allah shi zai shige gaba a cikin lamarin, wannan babu shakka a cikin haka. Mala ya ce in muka diba cikin wanga hadisi na Anas sai mu gane cewa mi fahimtar tawakkali wanda yake na gaskiya, tawakkalin nan bai saba ma mataki da zaka ɗauka da farko tukwa, sai ka ɗauki mataki. Dan saboda mi in baka ɗauki ko rishin ɗaukar mataki ma kuma ka ce ka dogara da Allah, to wannan kamar ma ɓatanci ne ma addini, daman ka so kai ɓatanci ga addini, saboda daman ka san abinda ka bari ka san me zai faru da madalla. To tunda ku haka ne shine mala ya ce wannan ba daidai bane. Ashe dogaro ya danganta da irin matakin da ka ɗauka da farko tukwa, sannan kuma sai ka yi dogaro ga Allah tabaraka wa ta'ala. Malam sai ya raba abun guda biyu, sai ya ce mana shi dai tawakkali aiki ne wanda mutum zai yi da farko shine za ka yi tukwa, sannan kuma ka dogara da zuciya zuciyarka sai ta dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala, zuciyarka ta dogara ga Allah, kai aikin kuma zuciyarka ta dogara ga Allah, shine abin da yake horo. Hadisi na biyu da zamu yi magana akan shi shine hadisi da yake bada labari kan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bamu bayani dangance da kalan dogaron da ya kamata mu dinga yi, kamar yadda ya bado labarin tsuntsu wanda yake dogaro ga Allah. Shine hadisin yazo shi ma cikin litahi na Imam Tirmizi, yazo ga daga Umar bin al-Khattab, Allah ya dada shi, Umar bin al-Khattab yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yace law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, da dai a ce ku dinnan kuna dogaro ne da Allah kamar yadda ya kamata a yi shi, la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayra, tabbas ina tabbatar muku inda kuka yi haka nan to Allah da ya arzuta ku ba kamar yadda yake arzuta tsuntsu, wani iri ne arzikin tsuntsu? To mu saurara mu ji. Sai yace tagdu khimasan wa taruhu bitana, ita tsuntsuwa an gari ya waye, tsuntsu ya huta bai ashe komai ba, dam ba ya da buhun shinkafa a aje, ba ya da ruwa budo na ruwa a aje, ba ya da komai, sai yana cikin gidan shi sai in gari ya waye, zai kada ya bar ɗiyan shi ma watakila ya tafi kuma neman abin da zai ci a lokacin, amma ka taba gani ya dawo bai ci komai ba, shine wanga Umar yake cewa tagdu khimasa, tana huta cikin ta ba komai a ciki, da yunwata take sauka daga gida ta tafi neman abinci, wata ruhu bidana, amma duk lokacin da ta dawo gidanta kuma ta cika cikin ta ta sha ruwa, hatta da ɗiyanta ma a lokacin tana iya ba su a kai tsaye, kuma kullum ba ta da ajiya wannan na buhun shinkafa ko buhun hatsi, amma kullum tana samu haka. Ashe wannan shine ne arziki daga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda sanadin shi shine ne dogaro ma Allah tabaraka wa ta'ala. Akan shi ne mala yace ma'ana tagdu, tana huta, tana tahiya in gari ya waye, bahasan arziqiha, domin neman arzikin ta take huta. Wannan ko shine ne al-akhaz bil asbab, aikin da ya kamata mu yi da farko tukun kahin dogara shine ko kenan ta tahi nema, summa taruhu bitana, in kuma ta dawo to sai kaga ta samu. Ashe anan sai mu gane da cewa ta huta, amma kuma a matsayin cewa tabbas samu za ta yi, domin ita ga Allah ta dogara, daman ba ta da wani mai kawo mata ko ya ba ta taimako ko wani abu, amma ba ta kwanta ba kan dogaran kawai ta ce shikenan ta dogara da Allah, a'a sai da ta huta kuma nema. Ashe har kullun dogaran yana tahiya da yanayin kai ma irin kokarin yunkurin da za ka yi, a yi ɗaukan sababi ba shi ne abu ne. To kenan anan mala yace mu gane waɗannan abun biyu ba su rabuwa, tsakanin dogaro ɗin da wannan ɗaukan sababi tare suke. Abu na uku, wai ana magana kan ɗauka akhaz bil asbab, ɗaukan sababi ko kuma yunkurin da kai ma za ka yi kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya kama maka in ka dogara da shi ko. To shi ne mala yace at-tawakkul laysa takasulan, musanda fa shi tawakkalin na Allah, daga Allah da ake magana shi, wallahi bai da alaka da ragonci. Duk wani rago mai ganin cewa wai ka nade kawahuwa ko ka lilliba cikin abu da daraka ta kwana, ka ce kawai na dogara da Allah, watakila ma kangari ya waye kaza ya na same shi, wannan babu wannan magana. Kenan bai da alaka da ragonci, daman dogaro yana da alaka da ni, da iya irin da kai ma yunkurin ka za ka yi ka je neman abu. Wala qu'udan, baya da alaka kuma da limke hannuwa kawai ka zamna ka ce shikenan. Misali, so da dama a cikin al'umman mu kana iske mutane da suka yi mummunan fahimta ma addini. Wata iri ce mummunan fahimta? Wai kai kana ga cewa kawai tunda Allah yake yi kuma komai Allah yake bada shi, ai ko su masu kuɗin su ma Allah ya ba su, wannan gaskiya ne. Amma kuma sai in ce to shikenan kawai duk yadda nake rabona ko zai iske ni ni kuma ba tare da na tashi na yi wani yunkuri domin neman aiki ko kuma yunkuri domin neman abin da zan ci ni ma ko ko wani tunani saman kan wasu hanyoyi da zasu taimaka min ni ma in samu in ci gaba domin in rabu da talauci to so da yawa kana iske mutane sai su nade kawahuwa kawai su limke hannu su ce kawai tunda dai Allah yake yi kuma ni babu yanda zani kuma ba abin da zan iya yi a ba gaskiya bane ba gaskiya bane saboda ni magana cewa ba yanda zani ba abin da zan iya yi wannan ai zance ne wanda baya da tushe saboda ni in ma baka da jari akwai ayyuka aikin karfi kana iya yi akwai sake-saken abubuwa na hannu kana iya yi akwai dubaru kana kala jama'a wanda mutun yakan iya ya dauka yayi abinda dai zai ci da bakin shi ba zai mai wahala ba amma sai mu limke mu ce kawai Allah ke bada ni shikenan duk lokacin in lokaci na yazo har karawa ake lokaci ne ko lokaci ne in yazo na samu yo kai kuma mi kai to kahin yazo so da yawa haka ne sai kaga mutun yana ta fama da talauci kuma sai kaga lokacin da ake nema din har yanzu babu labari abun baya da wani alama me ya kawo haka mummunan fahimtar da muka ma addini musamman irin wanga dogar wadin da ake ni to kaji yanda abun yake ashe ko tunda haka ne addini bai yarda ba da irin wannan tunanin addini me ya yarda da shi ka yakaf ka tashi ka yunkura domin yakin talaucin da kake fama da shi kai da kanka kuma ga sunan hanyoyi kala kala magana ce ta zuciya addini baya tare da mutumin da yake kullun shi sai dai ya tar hannu dama baya da wannan babu shi addini mutun da zai dogara kawai kullun tar hannu zai yi jama'a ku taimake ni wannan ba gaskiya bane akwai kasuwa kana iya zuwa a baka kaya ma ka dinga saidawa ka dinga gewayawa da su kana saidawa mafi yawan bayan Allah sun yi wannan kai kariya da karau annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ya yi kasuwanci ko da dukiyar shi ba da duk yana da jari ba da jarin shi ba da dukiyawa Khadija matar shi ta farko kuma Allah ya ma kasuwancin albarka kuma aka samu to kai da ka zamna baka tahi ka kwatanta ba ka tahi ka nema mike gwada cewa inda mike hana cewa inda ka nema ba Allah da sai ya buda maka sai ka samu albarka abu to kai ko baka nema ba kenan anan wurin babu magana cewa wai Allah ya dora mini kawai haka ne a'a magana Allah ya dora maka fa akwai matsala ana saboda mi Allah bai taba nade kawahuwan mutun yace zamna kawai ka samu wallahi sai mu huta mun nema kenan wannan shine matsalan kamar yadda na faɗa matsalan wasu daga cikin mu da yawa kana ga suna fama da talauci amma tunanin su shine mi wai lokaci suke jira Allah ya ka lokaci suna fama da talauci ba tare da sun tashi sun yi yunkurin neman me ya kamata in yi ba su tuna ba ma tukun me ya kamata a yi alhali Allah da ya baka kwakwalwa ya baka ita don ka yi unhwani wajen tunani ne domin nemo ma kanka mahuta a cikin rayuwa kowa haka yake yi mafi yawa sabanin rayuwarmu da waɗanda suke kafirai ma sun yarda da wannan in ka ɗauka ɓangaren turawa misali shin bature yana zama haka ya meke ƙafa ya ce kawai sai lokacin da arziki ya zo ya samu wallahi ba su yi hakan za ka ga sun ja karka kai bature kai waɗanda ƙirje kama wajen waɗanda sauran kafirai wanda muke tare da su ƙasashen sun katai wanda suke arnawa ne ba su yarda da wannan ba su tara hannu su ce wani taimaka min ba ni kuma da hatta da matansu kasuwanci ga su nan da shaguna ga su nan cikin manyan kasuwanni a ƙasashensu suna ta kasuwanci ba su yarda ba da irin wannan amma sai mu dalilin fahimta mummuna da muka ma addini wannan shine matsalan mu amma kuma su kafiran nan da na faɗi su ma suna da matsalar su ina take wurin dogaro da Allah domin mu addinin mu ya koya mana in ka yunkura ka nema ka yunkura kai baka samu ba to Allah ya so haka nan gurin maganar dogaro da Allah take zawa kaddara ce Allah ya kaddara haka kenan sai ka hakura kuma ka ci gaba haka ake yi amma shi ko sabanin kahuri in hoye ne ma ya nema bai samu ba da yawa daga cikin su kashe kansu suke yi dalilin mi babu wannan dogaran basu dogara ba da Allah ta cewa Allah shike yi shine bai yarda in samu ba a su a ganin su tunda dai nayi ban samu ba kuma kowa ya samu sai ni kenan ni ke da matsala kawai ya kamata in bar duniya sai ya dauki mataki sai ya je ko ya tarbe hanyoyi da yawa suke bi wajen kashe kawunan su wannan shine su kuma matsalar su mu kuma Allah sai ya kare mu daga haka sai ya mana ni'ima ni'ima ta mi dogaro ga shi duk abin da ya zo mana mun yarda shine ya aiko shi shikenan kuma sai kaga mun ci gaba da rayuwa kuma an huce kamar ba a yi komai ba wannan ko tabbas yahi kashe kai ga wanda yake baya da imani wanda bai yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ba sai mu gyara mu bangaren mu na farko sai mu gyara cewa sai fa mun tashi mun yi tsaye-tsayin daka tukun komai yake samuwa Allah kanshi bai taimaka mana sai mun tsaya tukun me yace cikin Qur'ani inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taba canza wata al'umma ba sai ho al'umma ta canza kanta tukun sai ta tashi sai ta canza kanta kamar wata aya ma Allah ya ce wa qul i'malu wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ku tashi ku jajirce ku yi aiki gaya musu annabi wa qul i'malu annabi gaya musu ku tashi ku yi aiki wa sayara Allahu amalakum in ku kuka yi aiki kuka jajirce to Allah zai dibe ku zai dibi ayyukan ku kuma ya taimaka muku wannan shine manufa ta addini addinin mu musulunci na musulunci shine manufa shi wannan in ko muka je na gaba cewa shi wannan akazu bil asbab mu san da cewa aiki ne a zahirance ba a cikin zuciya bane aiki ne a zahirance zan yi tukwa wannan shine gaskiyar lamari shine malai yace an ya'mala al insanu bima shar'a Allahu min sa'i mutum ya tashi yayi wani aiki da farko tukwan kafin ya ce na dogara da Allah ka nemi wani abu tukwan wanda Allah ya halitta a yi cikin abubuwan da Allah ya halitta a yi misali ga wanda yake karatu to fatilas ne sai yayi karatun tukwan a aikace sai an gan shi yana yi da gaske yake in an ce haddace ya haddace in an ce koyi wanga zan koya maka kuma ya yi yunkuri ya ba da kokarin shi da himmar shi domin ganin ya koyi haka a aikace kenan wai a bangaren karatu kenan a bangaren da ya shahi aiki domin neman arziki zai fara kasuwanci misali zai fara aikin gini zai fara nema wani aikin sake-sake ko wasu abubuwa ta in a bangaren likita ne ya zaba to zai tahiye wannan aiki akan haka idan ya fara to kuma sai ya maka lamarin shi ga Allah Allah gani na fara Allah kuma taimakonka nake nema yanzu ka taimaka min in ci gaba wannan shine gaskiyar dogaro da Allah da addinin mu na musulunci ya karantar da mu akan haka malai yace to shi kuma dogaron da Allah yanzu maganar zuciya ta zo sai mu sanya a zuciyarmu cewa ga mu mun fara taimakon da muke so na Allah ne kawai kuma Allah ya muna so ya dibe mu cikin wannan abu da muka fara malai yace an ya'taqida yaqinan anna sababa la yu'assir bi zati me shi wanda ya fara aikin ya san da cewa farawa shi ga aikin nan hallo ba dubara shi zata sa ya ci gaba ba cikin aikin ba kuma wata hikima ba gare shi da farko wanda zai sa shi aikin nan ya habaka kuma albarka shi ta wanzu ba ya da wata dubara saman wannan akan shi ne malai yace wa anna tawfiqa wan natija wa rizqa kulluhu bi yadillahi wahdahu tilas ya gane cewa samun ci gaba da kuma arziki dukkanin shi a hannun Allah yake tunda dai na fara to waɗannan abubuwa yanzu kuma na mai kalamari na ga Allah shi nake so ya taimake ni wannan shine magana ashe shi ake nihi al-akhadh bil asbab kuma da abin da zai biyo baya na zuciya na dogaro ga Allah abu na gaba menene riba menene ribobin da ake ci dangance da dogaro ga Allah na farko malai yace kifayatul muhimmat Allahu yakfika ma ahammaka wa yaqdi hajataka duk wanda ya tabbatar da irin wanga dogaran da muka yi magana wallahi Allah tabaraka wataala shine da kanshi zai yi mi zai biya ma bukatar da kake so Allah zai amsa maka kuma ya biya ma bukatar da kake so jalbur rizq riba ta biyu shine dogaro da Allah yana jayo arziki da gaugawa yana jayo arziki ba tare da kasanta ina arzikin zai zo kamar yadda muka faɗa cikin ayar nan ta dazu bakka zato bakka tamani sai kaga Allah ya kawo ma arziki idan dai kai irin wannan dogaran na kayin kura kuma ka bar ma Allah to Allah yana kawo ma wannan arziki riba ta uku ita ce mi duk wanda yake dogaro da Allah ba akan ko yanzu ya fara ko baya da komi kafin Allah ya bashi wallahi zaka iske mutum ne wanda baya da sarewa ba wata sarewa tare da shi kuma ba wani abu da yake girgiza shi ko ya bashi tsoro ƙarya ne zaka iske mutum ne wanda da izza shi yake ba girman kai ba izza ta gwada kai a'a zaka iske dai shi dai bai sare ma rayuwa ba har abada kullun yana nan saman kan bakan shi kuma ba abin da yake bashi tsoro ko ya bashi mamaki babu domin ya san Allah ne yake yi kuma nashi na nan tai akan haka shine mala yace wa adamin zull lil makhluqin kai babban abu ga wanda ya tabbatar da dogaran Allah a cikin rayuwar shi ta irin wanga dogaran da muka yi magana to ba zaka taba samun shi ba yana kaskantar da kanshi ga wani bawa na Allah wai mutum dan adam yaje karkashin shi yana kaskantar da kai har akwai masu kuka in suka je gaban mutane domin a ba su wani abu sai su hoshe da kuka cewa shi yanzu abu kaza ya same shi bai san ba yadda zai yi ina Allah ka ai ya kamata a tambayi wannan mutumin ina Allah ka kai to shine kenan akan haka zaka iske mala yace mutum ne kuma wanda bai kaskantar da kai gaban bako su bayin Allah almutawakkil ya'lam mai dogaro da Allah ya sani cewa alkhairi da ma sharri gaba daya Allah ne ke dora ma bawa Allah ke nuhar bawa da su fala yatazallal li ahadin min albashar ba zai taba kaskantar da kai ko ya zargi wani mutum a cikin mutane ko da kuwa mutumin shi yace shi ya mai kaza ba zai zarge shi ba saboda dutsiyar ka sai abinda kai din sai an buta wajen Allah ne zai same ni in ho Allah bai so ba kai dutsiyar ka bai samu wannan shine gaskiyar lamari a bayan shi abu na hudu mala yace rahatul qalb mai dogaro ga Allah a kullum zaka iske shi mutum ne wanda yake da mi hutun zuciya zuciyar shi kullum tana da hutu na musamman ba ya da wani damuwa a rayuwar shi kullun zuciyar shi hori sal take ko da ko wani irin hali yake ciki zuciyar shi ba ya da damuwa cikin ta akan haka ne jama'a so nawa babban mutum zaka iske wanda shi dogaro da Allah bai ratsa shi ba so nawa zaka iske babban mutum wanda in aka yi mai magana ta mutuwa zancen mutuwa misali zaka iske shi yana kuka ko kuma yana gwada damuwa babban mutum ne fa mai shekaru sai ka ga mai zancen mutuwa yana kuka ko ko yana nuna damuwar shi amma fa dalilin ya manta da cewa ita kanta mutuwa wani bulaguro ne zaka tahe na musamman wanda kuma bamu da tabbas me zai faru a can amma ya manta cewa can din ma Allah ne da nan din da can din duka Allah shine yake yi sai ka iske sabani irin wannan mutumin wani wanda ya dogara da Allah sau nawa mutuwa zata zo mishi kuma hankali shi bai tashi kuma ya san mutuwa zai har ma sai ya hodi da kanshi kuma har sai ya nemi gafaran mutane kuma hankalin shi ko kadan bai tashi so da dama ma kana iske bayan ya mutu ma ka iske mulmushi a huskar shi kariya da karo ashe tsoron mutuwan da kake yi da kuma tada hankali da mutum yake yi me ya umwana ga wani nan yana mulmushi ya mutu kenan menene wancan ya kare ka daga gare shi tsoron mutuwa babu wani abu da zai kare ka kawai mafi sauki mai umwani gare ka shine ka yarda da Allah yake yi ka dogara da shi kamar ka lamarin ka gare shi kai ka kare amma damuwar kai da tada hankali da sauransu wannan ba zai alfa maka komai ba sai dai rudani da kuma cutar da kanka da zaka yi kawai a karshe domin kai baka yi saka hannu Allah ya yi abin da ya ga dama ba wannan shine abin da yake faruwa shine mallaka ya ce mu san da cewa zuciyar mutumin da yake dogaro da Allah har kullun bata san tsoro ba kuma bata san wani sarau a cikin rayuwa sarewa a cikin lamari bata sani ba li'annahu sallama amruhu ila ahkamil hakimi domin wanda yayi haka ya sallama lamarin shi ne ga Allah wanda yake mai hukunta masu hukunci ya mai kalamarin shi zuwa gare shi abu nabiyar na karshe da zamu nuni akan shi shine wanda ya dogara da Allah tabaraka wa ta'ala na daga cikin irin ribar da zai samu innallaha yuhibbul mutawakkilina soyayyar Allah akwai ribar da takai wannan babu ribar da takai haka dan shine Allah ya ce yana son waɗanda suka yi dogaro zuwa gare shi sai na karshe dangance da kissa da muka ce yar guntuwar kissa ce ba ta da tsawo haka zamu yi bayani da akanta domin daukan darasi wannan kuma ya danganci rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin bainama kana annabi sallallahu alaihi wasallam na'iman tahta shajara wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin daji yana kwana karkashin wani icce allaka sayfahu biha ina magana da ake cewa ka tada kai da makamin ka ko kai kaza shi annabi sallallahu alaihi wasallam rataye makamin yayi a cikin iccen wannan rataye takobin shi da aka yi haka istayqaza bayan ya halka liyajida arabiyan sai ya iske wani ba kauye balarabe na kauye ya iske mi intaza as-sayf ya huda wannan takobi kuma ya zare ta shi wannan ba kauye wa huwa fi yadihi takobin nan gadangadan yana hannun wannan balaraban na kauye wa yaqulu sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam man yamna uka minni yau ka gaya mun wane ne zai kwace ka hannuna waye sai kwace ka hannuna ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi annabi sai bashi amsa ba tare da wani sarewa ko wani jin tsoro yace mishi faƙala nabi bisiƙatin ya haɗi annabi ya haɗi amsa shi cikin yarda da kai ya yarda da kan shi sai ce Allahu baka ce wa zai kwace ni hannunka gashi nan Allah shi zai kwace ni hannunka domin ni da shi na dogara fataraka saif kawai sai aka ga sai takobin ya kubce ma shi wannan balarabe takobin ya kubce daga hannun shi wasaqata fi yadin nabi kuma fado wanda yake daidai rikewa kuma sai fado hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wancan shi yayi niyya haka ba takobin ya kubce fado kan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wa atlaqa al-arabi sarahahu akan haka sai shi balaraban ya bar duka wannan lamarin shi kuma annabi sai kyale shi kaga a haka akwai darasi a ciki tabbas wani irin darasi cewa dubaraka da wayanka da tsabar nuku-nuku da wayo wallahi bai sai kare ka da abu ba duk yadda kake dubara in wani abun ya zo sai ya tabbata ko ma wani iri wannan shine darasin da wannan kissa ta annabi take ba mu a kai tsaye a in kana da makami sashi a karkashin matalanka in kana da sashi a karkashin kanka ko ba kaza kaza wannan duka ba wani lamari bane in Allah ya so abin nan ya faru wallahi sai ya faru ko a ina ka sashi kuma an shayi ba so ɗaya ba so biyu karshen makami dai ba kai soja ba da yake rike da makami da zai iya kashe al'umma kuma sai ka iske makamin nanan kuma an kashe shi ka gani kenan anan babu wata dubara babu wani wayo dangance da lamarin Allah kawai ka mai kalamarin ka ga Allah tabaraka wataala ka dogara gare shi wannan shine abin da yake faruwa kissa ta gaba ta faru ne bayan wannan yaki da ake cewa ghazawat Uhud sai musulmi suka ji labari cewa ai a garin Makka kahuran Quraysh suna nan suna gangama mutane sojoji domin a zo a yaki musulmi a yadda musulmi suke a Madina qala lahum as-sahaba sai sahabbai suke fada cewa innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhum, can ho mutane suna nan suna shiri za su hukawo farmaki gare ku, ake hodi masahaba suke dai suke jin labari haka, ashe fazadahum zalika imana, wallahi wannan labari na ban tsoro da ake basu sai imanin su ma ya karu, suka kara yarda da kansu, bai sa su suka sare ba. Sai suka ce mi wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, sai suka ce mun dogara da Allah tabaraka wa ta'ala domin shi ne madogara a gare mu, mu ba mu tsoron wasu kahure da suke da shiri za su kahari a gare mu. Fanqalabu bi ni'mati, a haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su nasara, komi bai same su ba har wannan lamari ya zo ya wuce. A ƙarshen karewa ko da ke za mu saurari kiran sallah, kenan a ƙarshen wagga muhadara ya ku ƴan uwa mu gane da cewa shi dai dogaro da Allah mabuɗi ne na dukkanin alkhairi da ka sani, domin sai da shi ne alkhairin na yake samuwa, kuma guziri ne wanda yake guzirin da baya karewa a cikin rayuwar duniya, kullum akwai shi, in dai ka dogara da Allah to shi kuma kullum ya shige maka gaba cikin lamari, ashe guziri ne wanda baya karewa. Akan haka ina muku nuni zuwa ga dogaro irin na annabawa da suka yi, annabawa da suka yi gwagwarmaya a cikin rayuwar duniya. Mu dauki annabinmu kawai, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa gare shi amma di ba irin gwagwarmaya da yayi, in ba dan dogaro da yayi da Allah ba ya kai labari wani irin makida da makirci ne ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shin mun taba tunani lokaci daya menene ya kare annabi har ya kai ga abin da ya sa gaba ya cin mushi? Wallahi dogaro da Allah ne. Mu dauki irin wannan misali cewa duk abin da ka gani a rayuwa Allah ne kawai, Allah yake yin shi. Mala yace walina zawakkal alaihi fi talabi rizqina, mu dogara da Allah cikin dukkanin neman arziki da muke yi bayan mun dauki asbab, kuma mu dogara da shi. Haka kuma mu dogara da Allah cikin duk wani abun tsoro, mu maida shi banza domin abinda Allah zai hukunta wallahi sai ya faru, ko ma menene, kuma ko ka ji tsoro ko ka ji tsoro sai ya faru, a ƙarshe gara ka bar tsoro ka me kalamari ga Allah, shine kawai. Abu na uku, mu dogara da Allah cikin mi ibadar da duk muke yi, domin nan ne magana take, saboda mi kamar yadda muka faɗa hatta da imani kanshi baya cika, baya zama imani sai fa da dogaro da Allah tukun. In ya zamanto har yanzu tsoro muke ji, misali mun mallaki kuɗi ko mun mallaki wani abu, kan mu je mu ba da kyauta ko mu ba da taimako, kar a je ho kuɗin nan su kare, akwai saura har yanzu akwai matsala. Saboda mi in dai har muna tsoro irin wanga tsoron, to mu san da cewa dogaranmu da Allah har yanzu akwai matsala, domin na farkon ma da kake gudu ka bada ta ina ka same shi, Allah ne ya nihi haka kuma ka samu, kuma yanzu ma an ka bada samu za ka yi. Don mi? Don saboda da yawa ma a cikin rayuwa mun gani waɗanda suke bada suke samu, waɗanda ba su bada ma ba su, a ƙarshe ma sai wahala da suke shiga cikinta. Wannan shi ne. Kenan ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu gaba ɗaya, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ayyukanmu su zamanto karɓaɓɓu ne. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tida mu, kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke dogaro da shi, dogaro wanda yake na haƙiƙa na gaskiya. Kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon akhadh bil asbab, da kuma ikhlasi, da kuma dogaro, da kuma yadda da kanmu lokacin da muka dogara ga Allah. Allah ya ci da mu duka waɗannan abubuwa. Allah kuma insha Allahu akan haka muna roƙon shi ya amsa mana. To nan yazo ƙarshen ita wagga muhadara kenan.